masana kimiyyar siyasa sun bayyana cewa samun rikici tsakanin jam'iyyun siyasa ba bakon abu bane musamman idan lokutan zabe sun karato da mai bangarorin da ke rikici da juna suna yi ne don kare muradun su to sai dai abin da kan iya daukar hankalin jama'a shine yadda jam'iyyun ke kasa warware rikita har wasu lokuta sai abin ya kai ga sauyin sheka jam'iyyar APC wadda ke mulki a Najeriya ta tsinci kanta cikin rudani tun lokutan zabukan da ta gudanar na shugabanninta a shekarar bara kuma kawo yanzu ta kasa warware su a wasu jihohi biye da mako daya kenan da ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami San ya furta wani kalami akan ja'in ja da ake yi na shugabancin jam'iyyar a matakin jiha a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya duk da yake batun yana gaban kotu
chairman zababbe na jam'iyyar APC na jihar Sokoto chairman tabbatacce wanda shari'a ta tabbatar Alhaji Mai Nasara Sani
wannan kalamin a iya cewa ya bar baya da kura tsakanin yayan jam'iyyar ta APC inda suka ci gaba da mayar da martani iza sa rinka cira yana cikin masu da'awar zama shugaban jam'iyyar
kes din ga hoyna wurin appeal court amma ya fito ya yi babatu akai ne ya tabbatar da jaddada yayi alƙalanci gaban kowa dan abin da ba mu mamaki ne ya zama alƙali ga abin da gaban kotu wurin campaign na siyasa in shi na ayawa gobe ya sa a ba mai nasara certificate
Abdullahi Ahmad Sokoto shine shugaban dandalin masu ba da shawara na musamman na jam'iyyar APC shi ma yana mai cewa
hurumin uwar jam'iyya ce ta ƙasa ta faɗi cewa ga abin da aka yi kuma inda aka fito ai kotu ma bata fito fili ta ba da takarda ko ta announcing na cewa ga wanda a halattaccen dan jam'iyyar APC wai da suna ne mai nasara ba duk take-taken da yake tsaya a jihar sa
gamayyar kungiyoyin jam'iyyar APC karkashin ɗayan bangaren da ke jayayya karkashin jagorancin Isa Jabi sun kalubalanci ɗayan bangaren
na san tun mutum mai hankali ya ji magana da aci da ya yi ya san wannan magana ta san kafa ma hankali bai yiwuwa Abubakar Malami San wanda ya fara siyasa sai tun ta da tale da Buhari ba su taɓa yankewa ba amma ku to jihar Sokoto ku to cewa yana PDP a yi
su kuma zababbin shugabannin jam'iyyar APC a kananan hukumomi 23 na jihar karkashin jagorancin Muhammadu Musa Saken Alaru sun bayyana cewa to koya ya masharhan take kallon wannan lamari da ya kici ya kicin yiwa Barista Ma'azu Liman Yabo masanin dokokin ƙasa ne yana mai cewa
maganar jam'iyya ta yi gum ta yi shu zai cutar da wani zai kuma amfane wani wanda zai cutar su wa ƙarshen ta shine adda gaskiya wanda kuma zai ci amfanin wannan cutar shi kuma shine mara shi gaskiya wannan shi a illa ta farko da yaka iya faruwa ga jam'iyyar da ka barin irin waɗannan abubuwa suna faruwa ba tare da ta hito bayyane ta ɗauki mataki ba wanda ɗan jam'iyya ko shi zauna ko kashi zauna jam'iyya za ta hukuntar da shi
yanzu jama'a sun zura ido ganin yadda za ta kaya da sauran rikitan da aka kasa warwarewa watanni da dama bayan kammala zaɓuɓɓuka kuma ga lokaci na ƙara matsawa ga lokutan zaɓe Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.